Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a Biyoyi Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a biyoyihausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
To jama'a, kamar dai yadda wasun ku suka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne kan al'amuran da suka shafi mata zalla. Inda a yau 4 ga watan Maris na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan ƴancin mata.
Ka kwato haƙƙinka ka kunna mace al'uwarka kuma da na ɗiyanka. Akwai ne neman lahiya, akwai ne neman ilimi, akwai ƴanci ma na zuwa da zauwa da al'ummarka gaba ɗaya, shine ƴancin mata.
Haka yake Zahara, kin san ranar 8 ga watan Maris dinnan ne za ta kasance ranar da aka ware wa mata ta musamman. Kuma taken su na wannan shekara ko kuma in ce taken ku shine samun ƴanci kamar yadda maza suke da shi.
A dalilin haka ne wakiliyar sashen Hausa a da magaran ta samu tattaunawa mana da mata ƴan gwagwarmaya.
Yau ma za mu bude wa mata layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce 1-1-2-2-2-2-5-5-5-5.
To jama'a, sai ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kaya. Kuma ƴan mata da iyayenmu mata ku kira domin filin naku. Yalmin filin namu na naku ni a yau.
Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara shirin da zauren tattaunawar mu a damagaram ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari da bakinta.
To yanzu a zauren namu muna tare da wasu mata da suka yi fice wajen fafutukar samun ƴancin mata a nan damagaram, ko ma in ce a Niger. Da farko akwai malama
Hajiya Aisha Talawali, na hoto daga ƙungiyar Kwangafen. Kungiya mai zaman kanta.
Sai kuma daga nan hagun dina akwai malama
Ajiya Rabman Million, na huto daga Parti Politik.
Okay, to madalla. Tare da su za mu tattauna akan maganar ƴancin mata ta ɓangarori daban-daban. Za mu ji irin nasarori da suka samu da kuma irin ƙalubale da suke fuskanta a gwagwarmayar da suke yi. Da farko Hajiya Aishatu, menene ake nufi da ƴancin mata?
Fasarar da zan ma ƴancin mata kamar dama da za a ba mata su ci gaba, su yi zamanto a cikin al'umma. Sun zamanto masu taimaka ma wasu, ba wanda za a taimaka ma. Wanda su ƴancin mata shine kamar ka kwato haƙƙinka ka kunna mace al'uwarka kuma da na ɗiyanka da al'ummarka gaba ɗaya, shine ƴancin mata. Kuma da ko ina mace ta kutsa ta zamanto yanda inda namiji ya samu matsayi, ita ma ta samu matsayi. Kenan mace ta yi gwagwarmaya wanda ka a ce dan tana mace wani abin ta kasa shi, shine nake ga kamar kwatin haƙƙin mata, wanda duk abu inda nata ne haƙƙin ta ne ta iya ya kasance kenan ta cin gure shi, ta ci gashe shi, ta yi gwagwarmaya ta kwato shi, shine samun ƴancin.
To bari mu koma wajen Hajiya Rabi, kamar yaya kike ganin ƴancin mata?
ƴancin mata ta kowane fanni, duka zaman duniya kowanne muna son mata su sami ƴancin su, kuma kamata ai a ba su shi. Saboda kamar yanda ake suke tsammani maza, mu ba haka nan ba muke tsammani. Di aikin da suke tsammani a yanzu akwai mata suna yin shi. Kenan ku ya kamata a ba mu ƴancin mu, duwa din mu ce kenan duk abin da za a yi tunda da mu ake cuda da mu ake damawa ya kamata duk abin da aka cuda aka dama da mu a zama na sa hannu a tare da mu
kamar ta bangaren siyasa da yake Hajiya Rabi yar gwagwarmaya ce a harkar siyasa kamar yaya zaki iya dan bayyana mana ko zaki ba mu dan misalai na yancin mata
to misali na siyasa na mata gaskiya akwai danne yanci ko dake da yadda ma kadan a yanzu barafor adda gaskiya wani lokaci mata sake ne muke ana mun sakiya mine ne sake ne muke ana mun sakiya matan tsoro suke ji kuma da haraka addinin mu shine matsalar mu da mata ya kamata ku a ce a zamanin wannan na yanzu mata ta kowane fanni su huto ayi gwagwarmaya da su tunda a yanzu duk abin da muke yi a cikin duniya mata duk abin da ake tare da mu ake shi tare da mu an in taro kika je kika iske namiji 20 kin iske mace 10 duk inda kika kai kya iske mace duk abin da suke tare da mu suke shi
kamar taron siyasa ba na ga
taron siyasa ai shi shine karan katafak
mata
gaba ɗaya ne dan a yanzu a taron siyasa an suka ce taro za a yi na siyasa matan da zamu huddo musu su ma zan basu huddowa sai dai dan wuce ya zo yanzu dan bari mu tsaya mu ga mene ne yake amma mata a tsakani da Allah zan mu huto mu zamana mu zamana mu kama musu ayi aiki tare da mu mi farfagandin siyasa mu bi sako mu bi lungu na siyasa da su amma an aka zo kamar ba da matsayi sai su rika mai da mu baya amma a yanzu ba ma yarda ba a yanzu ba ma yarda ba na tabbatar da abana in Allah ya sa muna cikin masu rai da lahiya akwai mata ƴan takara sai kun yi mamaki ta ba sai kun yi mamaki mun dar ma santarkin mu mun yaso su ma su dar ma lawurjan su mu muka amshi santarkin ma za mu dar ma
kenan sai dar ma lawurjan ba ci yancin
nan da yardar ubangiji muna son muna roƙon Allah ya gwada mu lokacin in Allah ya yarda insha Allah
bari in komo wajen malama Aishatu kamar yanci ta wani fanni zaki iya bayyana mana shi
to yanci fanni dai ne yanda Hajiya Rabi tace kin san fannin siyasa shi aka hi da gani amma shi yanci akwai ne neman lahiya akwai ne neman ilimi akwai yanci ma na zuwa da zawwa duka dai yanci ne wanda zai ba mata su ci gaba su karu ya zaman to mace ta kai matsayin da ba a zato wannan guri nata na da na ce wani mace ce a ta gusa daga nan kenan ta a cin wuriyarta tamkar yanda za a ci ta namiji kenan in gwagwarmaya za a yi tsakanin mace da namiji ka a ringa ci mu dan kaso ne namu su kuma ga nasu kaso a ayi daki daki in yana da kaso 50 mace tana da kaso 50 mu yanzu wannan shine kai gwagwarmaya mu
zai yi
kuwa insha Allah yanda kika ce Hajiya yanda Hajiya Rabi tace sun yi niyya mu kuma mun yi niyya mu ma mu kama musu mace kowani parti take ko ina take insha Allah bi iznillahi ta'ala ma kama mata ma rakata tunda dama mu ba ragwagi bane yayin da tace su wani gidan ko an ba su da laraba sai shi shi ba amma mace ba inda halakan mukakin san tsakanin mata karhi gare ta kenan mace tana gamuwa da ilwata mace suna gama karhi ai duk dama ma ki gane gani ya ce bumi ba saba tsakanin mu suke suna shiga tsakani suna samun cin galaba amma yanzu kai ya waye kan mage ya waye kenan babu gudu ba sha da baya mata hai kanzu su huto kuma kama musu za a yi daga kowane fanni
yanzu mata za su kama ma matan ba za su sake saba kare dako ba su hada su raba kan dako
ai tamar wannan zance ya huce mun gani ba ɗaya ba biyu ba kuma mun ga inda ta kai mu kine yanzu mun sake salon tahiya
kun dau hannu
mun dau hannu kuma insha Allah mace in daga wani fanni ta huto mun kama mata tayi kai in Allah sai dai in sun kiya kuma insha Allah in da ra ubangiji mata zan mu sa su huto takara kowani fanni sai mun tsaya kuma bayan su har su ci galiba shine wannan kinmu shine
ina bangaren rike madafin iko da samun mukamai da jagoranci haka
to aikin sanda shabel muka samu kaso shabel cikin 100 ko to bana su shekara yau biyu da ta wuce an koma 25 to mu wannan duk bata mana ba mun gode babun mun amsa duba yau mun a Niger mun yi su yawa ai da ka ce ba yawa bin mu da yawan su kuma da ka ce aikin da muke yi bai kai bane yana su kuma da a ce ilimin namu hallo bai kai bane yana su sai mu iya hakuri mu sa ido amma yanzu wannan zance mun huce wannan sani in Allah razin mai gogwarmaya mata za su huto da fifi su tambayi matsayi kuma insha Allah mata ƴan uwansu su kama musu
kamar yawanci matan suna ganin kamar maza suna danne musu hakin su ba sa yi musu adalci kamar ta wani fanni ne kuke ganin kamar mazan ba sa muku adalci
to ala misali kin san mace rauni gare ta akasari sai kiji an tarki meeting gamuwa reunion sai a dauki lokacin da mace tana cikin iyalinta kenan ba lalle ba sai mata arme ko kuma mara arme za ta yi siyasa siyasa ta kowa ce kenan wannan lokacin kinga ana zambatan mu sai kiga nan da nan an yi kokari an zabi lokacin da mace ba ta iya dauriya ba a dauki mataki banda shi rauni na biyu mace batta da abin hannunta wanda za ta iya jan hankali yayin da maza suke yi ai su ma akasari kudi ne suke gwada dukiya suke gwada ita kuma mace tana da wannan raunin banda shi al'umma mace sai a ringa ta kiye mace ne ya kai ki ringa sha da namiji dan Allah yi mai hakuri ƴan uwa da abokan arziki duk kika san su suna baki hakuri amma yanzu insha Allah mata za su kama ma mata kuma bi iznillahi ta'ala sai mun cimma neman da muke
sauraro bari mu sake komawa zauren muhawarar tamu domin jin ci gaban tattaunawa daga bakin namu
to Hajiya Rabia kike ganin wannan rashin adalci na maza
ai kan magiyawa ai ba yau bane ake mun dade muna yi mun dago su mun gano su na ga ya miki nace sai kin yi mamaki bane in dai da ranmu da lahiyar ni fatan ubangiji Allah ya nuna mu lokaci
insha Allah
mun dago su mun gano su a tun daga yin birrika na committee do bas da birrika na komin suke kawo tsigididi suke kawo manahuci su gama mu matan a rika problem a rika tashin hankali har sai mun zo zabi ana wannan tsegume ana wannan gulmace wannan kuma duk mun gane wannan strategy nasu mun gane yanzu abinda muke so mata mu zo mu hade kanmu gaba daya duk matan da ta tsaya takara sai mun ba mamace qur'an mu tukwana za mu taso mu ba namishi tunda ko mun bar su ma aikin banza ne in muka ba su ma an suka tayi sayya suke su kwanta da kaya amma mace ɗan uwar mace ce ci mun ga mu mutuwa mun ga mu wurin biki mun ga mu wurin suna ai an kare ɗan uwan ci ya kare in ta zo gidanki kunu ku yi hira ai alheri ya kare kenan mu ban ma kare yarda gaban nan duk mutan da ta huto ta zo ta kama mu kama hannu gaba daya mu gama hannuwan mu gaba daya mata sai mu zuba ma mace qur'an mu tukwana in yaso mu ba namishi ban mu kare yarda kamar yanda buzuwa tace wannan kota inda suka ba mu 25 mu bata ishe mu ba kuma za mu gwada musu 20 suka ba mu ko da 5 to 30 kin wannan bana insha Allah sai mun cike ta da ƙarfin mu za mu cike kayan mu
to yawanci da yin shi komai da ake yin shi duka wannan abubuwa da ake yi ana yi ne domin al'umma to kamar wace irin gudunmuwa ce kuke iya kawo ma al'ummar
akan in mun samu matsayi ai nake shi gudunmuwar mace shine gudunmuwa mata a hwaɗe tun da yau mace in tana da jikka 180 kin nan ko 90 a iyalinsu da ƴan uwanta da kewayenta amma namiji ba dan in musu suka ba badan su ji zahi ba su duniya take ci sai ko wasan can dai wanda ba zan so in hadi ba ana ko ba gaskiya ba amma mace duka abin al'umma nata na kowa ne nata na gida ne nata na dawani nata na ƴan uwanta ne na abokan arziki na kewayenta na ƴan siyasarta na duka da kuke gani amma dai in namiji ne na duka ƙasa ci gaban ƙasa kenan in dai mace ce insha Allah nata kullun akwai wannan hangen nisa tana yin wannan hangen amma in dai sha bamban da maza akwai wanda in ya je ma yayi ya ci ma wani matsayin in ya wulwula ya tayi ku ƙara ganin shi sai ko a tele in Allah ya ka tari ka gan shi kenan ba ya shi ba kukan ku ba ya san ba me kuke ciki kawai suna can a sarkahe kenan sai lokaci hallo in ya zo da dan abinda suka tara hallo su muku irin nada nan ne muke san duka kowa ya gane kowa ya lura ya san yayi karatun tanusu su san lalle in abin ba mata damar su zama wani abu
to insha Allah al'umma gaba daya ta sheda ta karda kuma an ga sauyi a jaraba a gani
jarabi ko zaki karo wani abu game da
kali da zan yi kamar wajen
magana gudunmuwar da za ku iya kuke iya kawo ma al'ummar
eh gudunmuwa ita ce ta taimakawa da kanmu da kanmu tema menene taimakawa al'umma gaba daya duka kasa gaba daya tamar abin da nake ni kidi ba ki gani za a taimaka ma marasa lahiya za mu taimaka ma mata da yaran su diba cikin cikin matsalar da muke ciki ta yara ba aikin yi diba ki gani matsalar da muke ciki ta shaye-shaye da yara suke yi babu wata babban matsala ba da ta yi wannan ho babu wani dan siyasar da yake zauwa fa ya tara yara ya kwatamta musu da kuna shaye-shaye wannan abun bai kamata ba ku bane shi ho bakin abin da yake bukata mu bashi qur'a yaran mu da mu da diyan mu mu hudo mu zuba mishi qur'a sai ya tayyana shi assembly din minister ne shi ya kwance shi in da fitai ne ya tayyana shi assembly ya kwance in shugaban kasa ne shi ma ya tayyaye kwance shi wanda zai dora makaraban shi in suka tayi su ma abin da suka ga ma suke wannan abun bai da labarin shaki a cikin kasa kiti ba kiga tashin hankalin da muke ciki a kasar duniya gaba daya sirtu ma mu Niger da mu da ma karamin karfi gare mu kiti ba kiga tashin hankalin mu da mu da diyan mu yara babu aikin yi titin da kika bi yara babu aikin yi sai shaye-shaye sai delen kan sai babu aikin yi rishin aikin yi ne ko ya kawo ma yara wannan matsala kuma da rishin kulawa ta su ɗan siyasa mu duk wanda ya doka tabar sai ta hiye sheje ya kwance shi ba mai komawa ko ya zo ya ce ku zo wannan al'ummar ta ku kuka zabe ni ku zo dan Allah dan anan mu kama a zo a kirayi wannan yara ko kuma a zo a yi mu dauki mataki akan iyalinmu babu me duk matar da za ta huto ita ma a yanzu ta zo ta nemi takarar wani matsayi anan ta sa a kunnanta da wannan abun sai ta mun gundaya mata su sai mun mata tarasan su za ta daidaita mu ko ba an ba maganin shi ko ni Allah yake da maganin shi ko ba an ba maganin gaba daya in yaso a samu a dan daidaita mu a san abin da za a mu
to ko akwai wani kamar kalubale da kuke fuskanta a cikin irin wannan gwagwarmaya ta ku sarin juya wajen hajiya Ashatu
eh to kalubale shine na lalle yanda nace miki zancan rishin hali abin annu shine babban kalubalen mata in san shi in an ce kasar mu mutanen mu sun saba al'umma mu ta saba da sai an ba ta zattai kenan wannan mu shine sai mun yi aiki bisa hakan
rishin abun hannu
eh rishin abun hannu kenan a waye ma al'umma kai dan abin da za a ba su bai taka kara ya kariya ba ka zabi mutum kuma ya shekara kusan 10 ko shekara 5 ka yana kana dan dana kudaka kenan yanzu bai barkata maka komai ba bai maka komai ba kuna ji kuna gani kuma diyan ku suke cikin anakashe tunda yanzu duba ka ga yayin da Hajiya Rabi tace wajen yaro 1000 nawa ne yanzu yake an kora daga lakwal shi ba ga makaranta ba shi ba ga bokokin ba wanda iyayensu bisu da hali kawai sai dai su zamna elsana alhalu ga Nigeria ta kama tarihi mun samu matsala ta karu yare zaman banza
su ma matan kuma da
tasu ga su mata eh yauni da ya tattare ya koma gindin mata yauni ya tattare ya koma gindin mata kenan shine mu kalubale shine na rishin duke abun badawa kalubale shine na al'umma ta gane da mu ta gane ma kanta ta ma kanta kiyasi ta ma kanta nazari ta yi kokarin kuta daga cikin wannan zabe na masu bata wani abu kenan mutun yayi nazari wa zai iya min wani abu in ya ci kenan ai tahiya da haka nan
zabe na dan kwaforo da muna
hawata yo dan kwaforo da muna hawata dan Allah jika biyal jika goma ka shekara kuma goma kana shan wuya to menene wannan ai ka zama kamar tamkar dabba in dai ka yarda irin wannan to shine muke waye ma mutane kai wallahi wallahi mutane qur'a ku itace yancin qur'a ka itace yancinka muddin baka sabu wannan a gaba karin ka kwadayin da zubi zai kai ka bai ya kawo ka ba wallahi wallahi muna gidan shi noman goshi kuma duk wanda zai samu in ma ina yake in mace in namiji wannan sa ido irin na da a kyale karazibi a a wannan
ba sai
mata wallahi zai su tashi tsiye ba zan miyar raba
da koyaushe dai aka samu matsaloli ba a rasa duk irin matsalar da za a samu dai ba a rasa nasarori to kamar akwai wasu nasarori da kuka samu a cikin ita irin gwagwarmayar da kuke yi Hajiya Rabi
to alhamdulillah akwai nasara amma ba da yawa ba akwai nasara tunda abu yana kara yanzu akai na local take ba mu misali buzuwa ta ba mu misali 25 suka ba mu kota ta mada ko to kamar wannan ma ai nasara ce an yi nasara amma bai isa ba a kara
to kuma kamar kan ɗan uwan ku mata ya fara wayewa
kamar samun da kan mata kai ya waye ai mu muke shi a cikin mu mata ai mu muke shi a cikin mu tamar mu ne uwaye a cikin gida da mu da diya mu ake bari a cikin matsala namiji duk abin da zai huta zai yi tayye shi ya barki da yara ya baki bai baki ba a gida zai barki bai san ba abin da kike da ke da diyanki ki yi dubara ki shiga ki huta ki ci ki kudi wani bai ma badawa tama kenan mata kamar yanda buzuwa ta ci da maza da mata da diyanmu matasa wallahi wallahi kas yadda da ai made yaudara ai a baka ji kadiyal ko a baka ji ka goma ko a dauki dan kwafuro biyu ko dala 100 ko shika a baki ki je ki nasa qur'a ko ka je ka nasa qur'a sai mutumin ya shekara 10 karmin tsagadidi biyan yana mulki yana gallaza mu ana karya inda ake so inda bagaba mata gaskiya mu zamna mu yi nazarin wannan abu in an yi shi daidai ne wannan jikar biyar da za a baki a ran nan ma ba ta kwana sai an shekara biyar da diyanki wasu ba su taso ba ma ba aikin hurban na baki mata a zamna ai nazarin wannan kakin aje zabe a zamna ai wannan nazarin kakin aje zabe
to madalla masu sauraron mu duka duka nan muka kawo karshen wannan hira da muka yi game da irin fafutukar da mata suke yi na samun yancin su game da fannoni daban-daban na rayuwa inda muka yi hira da
Hajiya Aisha Talawali
sai kuma
Hajiya Rabu Mamaye
to madalla ni kuma ni ce Tamar Abari nake muku fatan alheri
kai maza ku bare na mata mata iya yaya mun ne shi mata iya yaya mun ne shi so son ka yaya mun mata
to iyayenmu mata da kuma kannanmu layi abu da yake domin ku kira ku tofa albarkacin bakin ku to yanzu kai tsaye ta wayarmu muna tare da Hawwa Suleiman Brema assalamu alaikum
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To baraka yake dai an wuna lafiya.
Alhamdulillah ala kulli hal.
Madalla to a tare da ni ga Zahara.
To barka da shigowa Hawwa Suleiman wannan zaure namu na yau da gobe. A yau muna tattaunawa ne akan batun mata da ƴancin mata. Sai zaki iya karawa akai.
Na'am naji fafayin da aka buga background na wai a gaishe da mata lalle a gaishe da mata duk duniya baki daya
haka ne
yau international women's day ne tare da ke ma a gaishe da ke
eh international women's day ranan mata
ne namiji duka muce ta haife shi yasa maza kuma na san su ma su suna kare da mu cikin wanga celebration alhamdulillah It's International Women's Day. It's a day set aside. Aka aje shi aka kebe shi a duba alamukan mata, kan matsalolin mata, cin gaban mata, and most importantly the biases in the mata ke face a cikin duniya duk baki daya. Ita akan wani bangare kan dama mun ce akwai munna kan International Women's Day kan bangare na abu mun ce to akwai matsaloli. Kan bangare na dama na kan batun munna shine me akwai ci gaba da wanda muka gani a duniya cikin politically socially economically mun ga mata na cin gaba even wurin su ma suna sun zama shugabobi garuka isa mun ce an yi dan cin gaba wurin wannan bangare amma yanzu wani bangare kuma the question is it just about the celebration a ce wai an kebe wanga rana ana dai firin zancen mata ko dai practically and analytically na muna make impact how do we measure the impact being made and being achieved is the biggest question here
to amma na aje hawa na ce to kowane irin matsaloli mata yake fuskanta
matsalolin dai da dama dai Africa for instance dai muka duba ta bangaren socio economic gaskiya zancen su yara kwanan gadi ana tura su su mata kuma ido ya bude amma kagan culturalism yana affect mu so
wato al'adance kenan al'adance
al'adance al'adance da muke da shi kagan mace duka in ta kai wani level ya kamata ta yi aure to in aure ya zo cikin tana shiga ka kashin namiji ita an ka zo kashin namiji ka ga mace ta kare shi ta kare university tana son ta expand ta je wurare ta explore amma shi ga da yake ta yi aure tana ka kashin namiji nan culturally nan ina limiting ta in a way because of the understanding da mutane ke da shi ka ga addini daban culture kuma daban amma muna confused abu dinga kan batun zancen mata kamar mata ba su explore su kai wani level saboda mace dai nata ne gida mace dai nata ne da fuwa har yau har gobe wannan zance na nan it is a psychological problem in the mutane kan da suka position mata cikin hankalin su yake affect positioning
to malama Hauwa kamar ana maganar ranar mata ta duniya wanda za a yi ranar 8 ga watan nan na Maris ranar Lahadi kenan to wani irin kira zaki wa mata
na ce ba wai komin gudun doki da sanin sai kun kuri ya kama shi akwai gudu da yawa akwai anya gaba ko da yake dai akwai loss of achievement din da muka samu the price da muka samu across the world yanzu haka cikin agriculture ma an ka duba masu noma mata da yawa da ke noma ba wasa ba cikin duniya in ka duba fannin education kan ka fannin politically yanzu muna kokari da amma mu da kanmu ya kamata mu ba juna karfin gwiwa mu encourage juna mu karfafa juna mu push juna towards this achievement yanzu mu da kanmu mu ma kanmu wazi na zancen cin gaba tukunnan kuma maza da yawa ai kamata su gane kaman in yazo batun cin gaban rayuwa duniya batun hankali da kwalkwalwa ke yi ba batun ko ka zama mace ne ko ka zama namiji ba aikin da namiji da yayi na aikin kwalkwalwa haka mace kuma da ta yayi eh sa mata duk duka baki da ce jina wa hakan ga tun lokacin ga they should feel inspired and feel motivated they should be ready to break their glass ceiling inda duka haka ce yayi karfi bi iznillah yayi possible ka shiga da irin ilimi da zancen da kake da shi
to na ce bayan haka kin yi maganar cewa ya kamata mata ko kuma maza su bambance al'ada da kuma addini musamman wajen aiki
wannan haka suna yarda
hello
to ina jin
assalamu alaikum
wa alaikum assalam mun sami kira ne daga jihar Kebbi
to mun rasa layin Hauwa sai
to wa alaikum assalam da wa muke magana
Manira Shehu Araba Hasara
to Manira Shehu barka da shigowa wannan zauren namu na yau da gobe me zaki kara akan yau maganar tamu na yancin mata
to mu musamman mu jihar Kebbi nan wurin ga gwamnati tana Kebbi mu nan gwamnati tana ba mu tana yaudara mu ta ba mu wurin zabe sai ta ba mu kudi sai in ta ci sai ta tafi ta ba mu nan wurin
to mun gode malama Munira da wannan kira naki to yanzu kuma to da wa muke magana assalamu alaikum da wa muke magana
to ina ganin mun rasa layin da yau
yawa masu sauraro yau layi abu ɗaya ke
to yau dai muna tattaunawa ne akan harkar ranar mata wacce za a yi ranar Lahadi
8 ga watan Maris
to amma ina ganin layi yayi mana
lokaci yayi halin shi jama'a da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyinku kafin mu sallama da ku ga wannan sakon
cutar coronavirus ba ta da magani
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni
ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki
ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari
ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa
ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya
kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya in kunne ya ji gangan jiki ya tsira
to masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Dan Crafton tare da abokiyar aiki na da take yana gabatarwa
Zara Aminu Fage
ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC nake cewa ku kasance lafiya
Alma kadirma agaida mata to gaida mata